Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana da wannan daren Talata 20 ranar 5 ga watan Mayu shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 19.25 da kuma 60. A Jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Saraudiya, Domad da Alal Duniya. Sai kuma Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan dare. Baba Yakubu Makeri ne tare da Maryam Dauda. Muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji rahotanni guda biyu da muke dauke da su daga kasar Ghana da kuma Jamhuriyar Niger akan ranar kare muhalli ta duniya. Akan wannan batu ne kuma za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan ko waɗanne irin matakai da za a iya ɗauka domin rage amfani da ledodi da ke lahani ga muhalli. Lambobi da za a kira mu su ne 202-205-6555. Kada a manta sai a ƙara alamar tarawa ɗaya kafin a jero lambobin. Muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga Jamhuriyar Niger ɗin, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Al'ummar kasar Zimbabwe da yawancin su ke ci rana a makwabciyar kasar Afirka ta Kudu sun kwashe shekaru da yawa suna neman damar kada kura'a inda suke a manyan zabukan kasar. A wannan karan ma lamarin bai sauya ba yayin da kasar ke fuskantar zabe a karan farko ba tare da sunan da daddan shugaba Robert Mugabe akan takardar kura'a ba. Yau Talata dabban magoya bayan jam'iyyun adawa suka yi tattaki a Harare babban birnin kasar Zimbabwe. Suna nema a gudanar da sahihin zabe cikin adalci da gaskiya. Yan adawar kuma sun nema a ba yan kasar da ke ketare damar yin zabe. Amma a makon da ya gabata, wata kotun tsarin mulki ta yi watsi da buƙatar su ta ba yan kasar da ke ketare damar jefa kura'a. Masu faɗa a ji, na gani idan aka ba yan Zimbabwe da ke wasu ƙasashen damar yin zabe, to muryoyinsu za su yi amo sosai a zabe mai zuwa. Yayin da babu wani adadi a hukumance na yawan yan Zimbabwe da ke zaune a wasu ƙasashen, wata kotu a makon da ya gabata ta ce za su iya kai miliyan 5. An zaɓi ministar harkokin wajen ƙasar Ecuador a matsayin shugabar zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ta 73. Maria Fernanda Espinosa Garces ta samu galaba akan jakadiyar Honduras a Majalisar Ɗinkin Duniya, Mary Elizabeth Flores Flake. Dama an shirya zaben shugabancin majalisar mai mambobi 193 don 'yan yankin kudancin Amurka da kuma yankin tsibirin Caribbean. Dada farko Ms. Flakes daga kasar Honduras ita ce kadai 'yar takara daga yankin na kudancin Amurka. Amma jami'an diplomasiya suka ce kasashen Larabawa da basu jira din matakin da gwamnatin Amurka ta dauka ba na amincewa da Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila da kuma maida ofishin jakadancin Amurka can, su suka ba kasar Ecuador kwarin gwiwa akan takalubalanci Ms. Flakes bayan da kasar Honduras ta sanar da cewa ita ma za ta bi sahun Amurka wajen maida ofishin jakadancin ta birnin Kudus. Ms. Espinosa ce mace ta hudu da ta taba rike wannan mukama a shekaru 73 da kafa Majalisar Ɗinkin Duniya. Ita ce kuma mace ta farko daga yankinta da ta taba rike wannan mukama. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana cewa yana da cikakken ikon ya zara kansa daga binciken da ake yi. Daga nan kuma ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa binciken da gwamnatin tarayya ke yi akan alaka tsakanin waɗanda suka yi mashi yakin neman zaɓe a shekarar 2016 da Rasha kwata-kwata baya cikin tsarin mulki. Tun bayan da ya hau kujerar shugaban ƙasa kwanaki 500 da suka gabata, Shugaba Trump ya sha yin watsi da ka'idodin da aka gindaya, ya kuma kalubalanci iyakokin ikon da aka san shugaban ƙasa da su. Amma maganganun da ya yi na baya-baya, musamman akan fidda kansa, abin mamaki ne sosai kuma abin muhawara ne a fannin shari'a.
I think it's unlikely that the president can pardon himself, I think the court would say no. But I also think that if the president...
Susan Lovelock, wata farfesa a jami'ar Georgetown ta nan Amurka, ta ce ina tunanin zai yi wuya shugaban ya kare kansa. Ina gani kotu ba za ta amince ba. Amma kuma ina gani idan har shugaba zai iya fidda kansa, yawancin ƴan majalisa za su tumbuke shi. Ko da yake lauyoyin Trump na kokarin duba batun ta bangaren shari'a akan cewa ikon shugaban ƙasa na da yawa sosai, yana da ikon ya kawo ƙarshen bincike na musamman da ake yi wa waɗanda suka yi mishi yakin neman zaɓe, ko kuma ya zara kansa abin da ya fi kama da mulkin sarakunan gargajiya amma ba zababban shugaba ba. Sarkin Jordan Abdullah ya naɗa wani ministan ƙasar Omar Razzaz a matsayin prime minister yayin da aka koma yin zanga-zangar ƙin jinin gwamnati yau Talata. Razzaz shine ya maye gurbin hani mulki wanda ya yi murabus jiya Litinin. Mulki dai ya nemi ya ɗauki matakan tsuke bakin aljihu a ƙasar.
Madalla labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na baya, yau ne ranar kare muhalli a duniya wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ta ajiye domin faɗakar da al'umma akan wannan lamari, ganin yadda sharar ledoji ke yin lahani ga muhalli. An yi wa bikin wannan shekarar take yunkurin hana leda ko kuma leda ta gurɓata muhalli. Akan rahoto da wakilinmu a jamhuriyar Nijar Haruna Maman Bako ya aiko mana, ministan muhalli Al-Mustapha Garba na kasar yayi wa kasar jawabai akan kafafen yaɗa labarai kan wannan batu na sharar leda.
Le thème de cette année est combattre la pollution plastique. Ce thème
intercommunautaire. Mawdu'in shekarar bana shine yaki da mamayewar leda. Wannan mawdu'u na kira ta jan hankalin al'ummar duniya domin ta hade wuri guda don yaki da ledar da ba ta lalacewa. Kenan wannan mawdu'un fa yana jan hankulan masu mulki, kungiyoyi masu zaman kanun su da kungiyoyi na gwamnati da masu ayyukan kanun su domin Majalisar Ɗinkin Duniya na cewa a kowace shekara ana amfani da leda biliyon 500 kuma ton miliyon 8 ne ke karkarewa a cikin teku a kowace shekara. A cewar shugaban ma'aikatar gandun daji ta gundumar birnin Kwanne Malam Musa Iliyasu, leda fa na da lahani mai yawan gaske.
Kaga in akwai leda ga wuri duk harkar ta mutu kiyo bisa she in suka zo dan gishiri gishirin na leda mai dauda sai su ci. Kaga duk dabbar da ta ci leda ba ta liblaya har abada, bale har a samu umfanin da ka samu gare ta talablaya in sai da zakai in ci zakai ka samu nama nono da sauran su duka harkar ka ta kiyo kaga ba za ta haya ba. Harkar noma wuri in shi na da leda gona in tana leda ruwa ba su shiga ƙasa balle har ci maka da kashibka ta tashi. Kaga leda sai ta shekara 100 cikin ƙasa bata lalace ba tana nan ta hana ma ruwa gudu. Kenan leda sai ta hana maka samu umhanin gona. Sannan kuma itatuwa duk inda adda leda kaga leda ta hana ruwa su shiga ƙasa balle icce shi shawo wadannan ruwa shi umhana kuma ta zaka duk ta rarrata yan ana iska duk sai kaga ta rarrata ga kunu icce. Kenan wannan hasken daga zakkuwa wurin icce danshi liblaya duk wannan leda duk sun tattare duk ta kazamta wuri.
Ita dai wannan rana tana falakar da duniya ne domin al'umma ta tashi tsaye dan kyautatar da muhallinta. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Haruna Mamman Bako. A kasar Ghana kuma wakilin Moridwan Abbas ya tuntubi wata babbar jami'a a hukumar kare muhalli ta Ghana, Madam Leticia Nyaba, akan yadda za a rage amfani da leda a kasar.
Abu daya da za a fara yi shine cewa memako a zubda shi in aka gama yin amfani da shi za a sake sarrafa shi a kare yin amfani da shi a cikin wasu kayayyaki, ko kuwa za a nemi wani abu a mamakon roba a mamakon leda da za a iya yin amfani da shi wanda yake rubewa.
Na'am.
Kaman takarda.
Muhammad Mahfuz Bashir, wanda dan aikin bautawa ƙasa ne a sashin kare birnin Accra, ya ce dangane da zancen kare muhalli a ganin sabaicin taimakon mutane, hukuma ce ke dauke da nauyi sosai na ganin an kauda amfani da jakkunan leda da sauran robobi da ke gurɓata muhalli.
Ya kamata mu make sure kaman wanda muke mun tsaftace wannan unguwa, misali kayan roba haka an ci abinci ka ayar ko ina alini abin da za a saka shi a ciki mu kuma abin da zamu iya yi kenan as individuals in the community amma kuma babban mataki ne da za a iya dauka shine zai fito da wurin gwamnati da kanshi
na kuma ji ra'ayoyin wasu mutane game da bukin wannan rana ta muhalli
abin da gwamnati ya kamata yi yanzu ya sa ido sosai sosai ga masu zuwa da roba din ma ai iya ma amfani da roba din a bari gwamnati ya samu wani hanya da zai bi ya taimaka da mutane da aida a cikin kwalba buki ake sa ruwa aka kaman kwalban ne yayi tsada aka kawo batun roba kuma roba kuma ga abin gan da yake mana
sunana ji Halima ina samani wannan zancin gan da aka kawo about our abin ga environment din nan ina da damuwa kuwa da kyau do ya da ka mu na cutar da yawa especially abin ga roba da plastic bottles din gada lokacin da muke yaya paper bag ake use amma yanzu wanga abin da yazo ya kuma kawo problem zuwa
Ridwan Allah Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Salamu alaikum mutan Ghana yau ga mu ta samuwa nasiha ne mu kai domin kasar mu Ghana ta samu damuwa baba ka dauna
to wanda la gaida Ridwan Muktar Abbas kada shafa ana shan waɗannan shirye-shiryen ne daga nan Washington DC yanzu ko karfe 4 ne da minti 41 na rana anan Washington lokaci ne kuma da za ku shirya don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku amma kafin wannan lokaci sai a shakata da wannan wakar
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655
To muna da kira daga jihar Kwara wane ne a Kwara
Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Jalla Garba dina Sokoto Najeriya mai bulawu da kayan wuta kala-kala daga nan Kwara a Najeriya
To malam
dan ganin da wannan rana da majalisar dinkin duniya ta kede musamman mata muhalli ta duniya to rana ce mai muhimmanci da idan muka duba gaskiya ya kamata a kula da muhalli musamman ma a kula da tsaftace muhalli da kuma kula da shi haka kuma ita kanta leda to abubuwan abin da ya kamata a yi yaki da ita sai ya kamata a kawo wasu kamfuna waɗanda za su yi za su tarhar da wannan leda ta shara sai idan muka duba yau leda ta zama
to ina jin bari mu je jihar da
Delta leda ta shara to za ka karshen wannan matsala ta shara mai magana Dalla Garba daga nan fara nagode BOE
to mun gode kurai da gaske jama'a kada ku manta wani irin matakai ne kamata a dauka domin rage amfani da ledoji wanda yin ledojin suna lahani ga muhalli kamar muna da kira daga jihar Sokoto wane ne daga Sokoto to da alaman malam na Sokoto a layin ka ya katse zaka iya sake bugo mana ku bayyana mana ra'ayoyinku akan yanda muna da wani kira daga Gaidab
assalamu alaikum
amin wa alaikum assalam wane ne
kuma tare da jihar Hassan da garin Gaidab
to
wato matakan da muke gani ya kamata a dauka akan laida ya gwamnati a tsaya a kai don saboda an sarrafa laida a dinga dauka ana maimaita ana saki sarrafata ana saki amfani da ita amma an ba ka babu wani matakin da za a dauka wanda zai kawo karshen laida
to mun gode kurai da gaske muna da kira kuma daga Yobe bari mu ji malam na Yobe wane ne a Yobe
Aisha ne assalamu alaikum
a to muna sa'arin ki malama Aisha
in tsohon kula ga jiya a cikin urba
alhamdulillahi
mu zo da za a taimaka mana magana da yake ina aje mana kwandunan shara. Duk kokarin da muka yi mu dinga sawa a ciki ana samu ana ajiya shi ne ke mu komai.
To malama Aisha baki kuma ganin da yake ku mata ku ne kuke renon yara a faro mana daga kan yara su a rika wayar da su su daina yadda ledodi akan hanya idan akwai gwangon shara a rika zubawa baki a ganin kuma wannan abin zai taimaka wurin hada sharan ledan wuri daya
zai taimaka ka amma mu kuma kasar mu Najeriya ba ma bin dokoki ne gaskiya ko da an kafa doka ya kaje abin kamar za a yi shi zai dike kuma za a kai shi amma da za a sa doka mai tsanani a kai da tafiya kake duka maru in naje wallahi ba na ganin zai da ku da kan hanyar su abin yana burge ni sosai amma mu kuma yanzu ko ina kara zube ne kawai mutum yana tafiya zai ci abu ya jefar in kai aka yi jefa ne aka kawo a fitar da shi kan titi a jefa
to
kaga wannan shi ne yake ba wahala
gaskiya gaskiya malama Aisha mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Sokoto.
Assalamu alaikum.
Amma alaikum salam wane ne a Sokoto?
Aminu mai albasa ne daga garin Abdullahi ne.
To malam Aminu muna sauraron ka.
Ko tsarin Najeriya. Ina kira ku daga Abakola ne a Abuja.
To.
To a gaskiya ina kira gwamnati ta dauki mataki na magance wannan matsalar shara din. Saboda shara gaskiya da leda tana yawa leda kindin mutane a musamman mago magurannin ruwa. A gaskiya ina ce gwamnati ta dauki mataki na magance wannan matsala.
Okay.
Saboda tana kawo cinkoso abubuwa da kwalori haka da sauran abubuwa haka. Ina kira gwamnati ta dauki mataki wanda ya dace na magance wannan abubuwa a koda yaushe saboda suna kawo mana cutuka da dama a cikin garin nan.
To mun gode kwarai da gaske malam Aminu da mai albasa bari mu je jihar Gombe. Wane ne a Gombe?
Assalamu alaikum. Kana magana da baffan mu na Gombe magani Janu Kido a Gombe.
To malam baffan mu duniya na sauraron ka.
Hakika Allah leda kan gaskiya mun kulawa da a ringa tattarewa gurare inda ake jefa da ledoji saboda adaya.
Malam Baffa kamar layin ka na da matsala bari mu dai mu sake komawa Yobe kila malam Baffa in ka sake kira zaka samu. Wane ne kuma a Yobe?
Daga Musa Kantiga Sokoto.
To malam Musa sai ka dan cire murya.
Kira da matsalar leda. A garin jirgin
haka
leda ta yi yawa ta mutu wa masu gonakai wallahi.
To wani irin mataki ya kamata a dauka domin ganin an magance matsalar ledan?
Matakin da ya dauka ne a taimaka mana da rashi yadda za a yi a fashe wannan ledan.
To madalla
a magance abin.
To madalla mun gode kwarai da gaske mai Musa daga Yobe. Bari mu koma jihar Sokoto. Wane ne a Sokoto?
Mai magana Alhaji Lawal Abubakar Bojanga daga Sokoto Najeriya.
To Alhaji Lawal muna sauraron ka.
Dangane da matsalar leda shine sai gwamnati sun taimaka da ainihin chairman local government na dangane da dokan mataki a ce za a bada wani dan kaso daga cikin kudaddaki kowane yaro ko wace anguwa ko wace shiya da ainihin jiha da karamar hukumar mulki a ce kwayo buhun leda daya suna da naira 500 ko 400 to za a yi tsaye duk ledar da a cikin jihohi gaba ɗaya da local government a kwashe ta zama kuɗi. Bayan ta zama kuɗi to ita gwamnati tana iya gina ko ta samu wani rami inda an kai dokar a sa ko tsakuwar titi idan an zuba ta ciki an daddale an kare da leda.
To mun gode malam Lawan Bodinga bari mu je mu ɗauki kira na ƙarshe wato Kaduna.
To a gurguzuma da kuma barka da aiki.
Yawwa Alai Murtala.
Sunana Murtala yana kiro daga garin Gasa Kaduna tarin Najeriya. To kaga ba bai ku makiyi abin da zamu ba mutane shawara da masu kasa shine cewa da kaga tsohon karfe da tsohon roba duk akwai kamfanonin da suke dan siya sai gyara suna bi da gol da bu suna siya a jiya sai da gwamnati za ta ba dama irin kamfanonin masu siyan ledojin nan suna ƙara sarrafa za ga yara da kan za su dinga kwasa suna saiwa buju ana saidawa da fatan za a gyara kuma da fatan za a gyara mun da jubilation.
To za ta ji insha Allah. Mun gode kwarai daga sai malam Murtala da wannan ne muka kawo ƙarshen kiran mu kuma muna gode ma waɗanda suka kira mu duka. yanzu kuma ga shirinmu na gaba na labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar, inda aka kammala kwamfalar kasashe guda uku ta kwallon kafa, inda jamhuriyar ta Nijar din ta yi kunnan doki uku da uku da Afirka ta tsakiya ko Central Africa, tare da lashe Uganda da ci biyu da ɗaya, abinda ya sa Nijar din samun galaba na lashe wannan kwamfalar da ta haɗa kasashen guda uku, Uganda, Nijar da kasar Afirka ta tsakiya. Wannan ya baiwa jamhuriyar Nijar din damar laƙume wurare guda uku a sabon matsayi na jerin kungiyoyin kwallon kafa na hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA na wannan wata, inda Nijar din take yanzu haka a matsayi na 109 maimakon na 114 a watan da ya gabata. Wasannin dai na wannan kwamfalar da aka yi na zuwa ne a cikin tsari na rarrakun da hukumar kwallon kafa ta FIFA ta kebe domin kasashe su gwabza a tsakanin su domin tantance jerin kasashen da suka fi guzari a kowane wata. Haka zalika kasashen na yin wasannin ne domin kimtsa ƴan wasar su domin shiga tankaɗe da rairaya na nahiyar Afirka na kwallon kafa na nan gaba. Har yanzu dai a wasannin kwallon kafa, ɗan wasar nan na kwallon kafa na kasar Poland cewa da Kamil Glik da ke buga mu kungiyar kwallon kafa ta AS Monaco ta kasar Faransa ba zai samu damar shiga wasannin kofin duniya na FIFA da za su wakana kasar Russia wanda za su soma a tsakiyar wannan wata da muke ciki. Wannan ko bayan raunin da ya samu a kafadarsa lokacin da yayi wani tashi sama domin buga kwallo a wani atasaye, a cewar shugaban kungiyar kwallon kafa ta kasar Poland ko kuma Poland, dole ne dan wasan yayi saranda yayi bayani cewa ba zai samu damar halartar wasannin na Rasha ba. Haruna Maman Bago na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan sako.
Shin ka san shirye-shirye sun kankama domin soma gagarumar gasar cin kofin kwallon kafar duniya na wannan shekara ta 2018 a kasar Russia? Za su wannan kasetacciyar gasar ta wata ɗaya cur daga ran 14 ga watan Yuni zuwa 15 ga watan Yuni wannan shekara ta 2018. Dan jin dukkan wayar da za a koya haɗe da sakamakon wasannin, sai ku kasance da tashar mu kowace rana in ban da Lahadi a shirin Murya Amurka na ƙarfe 9:30 na dare agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi 8:30 agogon mutanen Ghana. Sashen Hausa na Murya Amurka, duniya a tafin hannunku.
To yanzu kuma sai shirin Muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ranar 17 ga watan Yuli na shekarar 2014 ne jirgin sufurin kasar Malaysia mai lamba MH17 ya tashi daga tashar jiragen sama ta Amsterdam don zuwa birnin Kuala Lumpur, dauke da fasinjoji 298 da ma'aikatan jirgin. Kimanin sa'o'i uku da tashin jirgin sai aka neme shi aka rasa a cikin giragizan yankin kasar Ukraine. Duk mutanen da ke cikin jirgin 298 sun mutu, akasarin fasinjojin su ƴan asalin kasar Dutch da Malaysia da kuma Australia ne, a sakamakon cin zali da kasar Russia ke yi a kasar ta Ukraine zuwa tsakiyar watan Yuli na shekara ta 2014. Jami'an tsaron kasar Ukraine da na kasar Russia sun kwashe watanni uku suna fada a yankin kudu maso gabashin kasar ta Ukraine. Abun dubawa ne cewar ranar 14 ga watan Yuli, kwanaki uku kamin bacewar jirgin MH17, dakarun da Russia ke jagoranta suka harbo jiragen sojojin Ukraine guda biyu ta wajen amfani da makamai masu linzami da kasar Russia ta kera da ake kira BUK Surface to Air Missile a turanci. Kungiyar sufurin jiragen sama ta kasa da kasa ta gargadi gwamnatoci da kada wani jirgi ya yi shawagi a yankin kudu maso gabashin kasar Ukraine, amma wannan gargadin bai shafi yankin da jirgin MH17 ya yi hatsari ba. A ranar 24 ga watan Mayu na shekarar 2018, tawagar bincike ta ƙasa da ƙasa da ƙasar Dutch take jagoranta ta bayyana cewar ɗan aware da ke ra'ayin Rasha ne suka kakkabo jirgin sufuri na ƙasar Malaysia MH17 inda suka yi amfani da makamai masu linzami na BUK wanda aka shigar da shi gabashin Ukraine daga sansanin sojojin Rasha da ke yammacin ƙasar ta Rasha. An harba makamin mai linzami na BUK daga yankin da ke ƙarƙashin ikon ƙasar Rasha da ke gabashin Ukraine. Saboda Rasha ne ta samar da makamin, ƙasashen Netherlands da Australia sun kira da ɗora wa Rasha alhakin haɗarin. Duk da waɗannan sahihan bayanai, ƙasar ta Rasha ta musanta cewar tana da hannu a lamarin. Muna matuƙar goyon bayan shawarar da ƙasashen Netherlands da Australia suka ɗauka na ɗora wa Rasha alhakin rawar da ta taka a kakkaɓo jirgin sufurin ƙasar Malaysia mai lamba 17 a watan Yuli na shekara ta 2014 a yankin gabashin Ukraine da ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula 298. Lokaci ya yi da ya kamata Rasha ta karɓi laifin rawar da ta taka wajen harbo jirgin MH17 da kuma daina yayata farfaganda da ba ta da tushe balle makama. A cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Heather Norter, a wani rubutaccen sako, sakamakon tawagar binciken ya fayyace cewar an yi amfani da makami mai linzami na BUK, mallakar ƙasar Rasha, wanda aka miƙa ma bataliya ta 53 da ke kusa da garin Krusk wajen tarwatsa jirgin fasinjojin. An shigar da jirgin ne cikin ƙasar Ukraine mai 'yancin kanta daga Rasha. Aka kuma harba daga yankin da ke ƙarƙashin ikon Rasha da dakarun da Rasha ke jagoranta a gabashin Ukraine. Daga nan aka maida shi ƙasar Rasha. Muna kira da Rasha da ta mutunta ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 2166 ta kuma amsa kira da Netherlands da Australia suka yi mata. Sharhin muryar Amurka na yau aka saurara da ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai, amma wannan karin a takaice.
A takaice, al'ummar kasar Zimbabwe da yawancinsu ke cirana a makwabciyar kasar Afirka ta Kudu sun kwashe shekaru da yawa suna neman damar kada kuri'a a inda suke a manyan zaɓukan kasar da aka yi. A wannan karan ma lamarin bai sauya ba, yayin da kasar ke fuskantar zaɓe a karan farko ba tare da sunan daɗaɗɗen shugaba Robert Mugabe a kan takardar kuri'a ba. Yau Talata, dabban magoya bayan jam'iyyun adawa suka yi tattaki a Harare, babban birnin kasar Zimbabwe, suna neman a gudanar da sahihin zaɓe cikin adalci da gaskiya. ‘Yan adawar kuma sun nemi a ba ‘yan kasar da ke ƙetare damar yin zaɓe. An zaɓi ministar harkokin wajen ƙasar Ecuador a matsayin shugaban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya ta 73. Maria Fernanda Espinosa Garces ta samu galaba a kan jakadiyar Honduras a Majalisar Ɗinkin Duniya, Mary Elizabeth Flores Flake. Dama an shirya zaɓen shugabancin majalisar mai membobi 193 don 'yan yankin kudancin Amurka da kuma yankin tsibirin Karibiya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana cewa yana da cikakken iko ya zara kansa daga binciken da ake yi. Daga nan kuma ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa binciken da gwamnatin tarayya ke yin akan alaƙa tsakanin waɗanda suka yi mashi yaƙin neman zaɓe a shekarar 2016 da Rasha kwata-kwata baya cikin tsarin mulki.
To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau gabaki ɗaya. Sai da safe za ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin shirye-shirye da wasu rahotannin namu. Yanzu a madadin
Maryam Dauda
da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma Julie Gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni, da injiniyanmu na wannan daren Mr. Carl Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. Allah ba mu alheri nan nasa. Amin summa amin. A kwana lafiya.